Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau ma a cikin shirin yanayi da muhalli kamar a makon jiya, za mu dora akan bayanan jami'ar sashen sauyin yanayi na ma'aikatar yanayi ta Najeriya a jiya Halima Bawa Buhari, wacce za ta yi bayani a game da dalilan da suke sanya ma'aikatar yanayin ta Najeriya aiki da wasu ma'aikatan gwamnati da ke da alaƙa da matsalolin yanayi. Ai sauraro lafiya.
A can kuma inda akwai teku, za mu ga inda wannan canjin yanayi yake nuna kanshi, sai mu ga akwai tashin teku.
Wato haurawar teku.
Kuma yana zuwa da coastal erosion ko kuma zaizayar teku. Gwamnatin Najeriya na iya ƙoƙarinta mu ga ya za mu yi saboda wannan ƙarin zafin yanayi, saboda mu gyara al'amari. Kuma wannan aikin da muke yi ba mu kaɗai muke yi ba, don ba za mu iya mu kaɗai ba a Ministry of Environment. Muna yi ne tare da abokan aikinmu a cikin ma'aikatan gwamnati, akwai kuma abokan aikinmu a wanda muke ce ma international partners, akwai kuma wanda muke aiki da su a university, akwai kuma wanda muke aiki da su a research institute haka.
Cibiyoyin bincike?
Muna aiki kuma da 'yan NGO. Sannan kuma akwai mutane masu son yin taimako akan gyara al'amarin canjin yanayin nan. Me yasa muke aiki da ma'aikatan gwamnati, muke son haɗin kai da su? Saboda al'amarin canjin yanayin nan yana shafan komai, abincinmu, yana shafan batun ruwa, yana shafan zaman lafiya ma. Yana shafan shi. So shi yasa muke aiki da ma'aikatan gwamnati da suke da alaƙa da al'amuran canjin yanayi, kamar ma'aikatan ruwa, saboda tsarin zafin yanayi yana sa ruwa na cikin kamar su rivers haka ko kuma lake na dai cikin ƙasa haka yana ragewa. Da inda akwai ruwa duk rafin ya ɗan shanye. So muna aiki da su kuma yana kama mutanen mu wahala sosai, saboda ruwan yana ta ragewa. So muna aiki da ma'aikatan water resources ga ya za mu yi mu gyara al'amari. Kuma duk aikin da muke da ma'aikatan gwamnatin nan a cikin group ne ko za a ce mishi ko committee da ake ce ma interministerial committee akan climate change, ko kuma committee din da ake aiki a kai mu gyara al'amarin canjin yanayi. Sannan kuma bayan aiki da muke da water resources, al'amarin canjin yanayi yana shafan agric ko kuma aikin gona. Abincinmu mun ga abubuwa yana ragewa, kuma duk saboda ƙarin wannan zafin yanayi da kuma canjin lokacin ruwa ba za a yi ba, kuma lokacin zafi rashin ruwa da yana al'amarin gonaki da amfanin gona. Sannan kuma rashin canjin yanayin nan, ƙarin zafin yanayi yakan sa wani lokaci wasu ƙwari da suke cin amfanin gona su ƙara yawa. So sai ka ga abinci da ya kamata al'umma su ci ya ragu. Akan wannan aiki al'amarin aikin gona, muna aiki da Federal Ministry of Agric and Rural Development.
To duk da cewa wannan tsari na taimakawa wajen samar da ingantattun kayan abinci, da akwai buƙatar sanin irin tsirrai ko kuma auren da za a yi amfani da su domin cike gurbin rashin wadataccen abincin da ake fuskanta.
Wajen abin da ya shahi illolin cimaka wanda ke an same ta ta hanyar GMO da Faransanci OGM, lalle suna da yawa. Kuma bincike wanda aka yi a jami'o'i na duniya, kamar bincike wanda aka yi a Nebraska, ya gwada cewa amfani da abinci wanda akwai wannan ƙwayoyin halitta wanda aka musu faci, aka kawo aka sa ƙwayar halitta wani ƙwari ko kuma wata tsutsa ko kuma ma waɗansu halittoci wanda yake ba irin wanda ake ido ke gani bane ba, zai iya kawo illoli da yawa bisa kan lafiyar ɗan adam. Kamar da yanzu aka ɗauki wannan waken soya, gaskiya yanzu a duniya da yawa wake ne wanda yake an mashi kwaskwarima, kuma an ɗauko kamar gutsuran ƙwayar halitta wata tsutsotsi ko kuma wani iccen daban kamar gorubai Brazil wanda aka hada. Wannan ya sa cewa mutane wanda suka yi amfani da wannan waken soya sun samu rashin lafiya wanda ke kawo kaikan jiki, kuma ya kawo ka gani mutum duka jikin shi burduka sun tashi. Wannan kamar irin illolin da a gani ne bisa kan lafiyar ɗan adam, abin da ya shahi wannan abinci wanda yake amma ƙwayar halitta da take jikin iccen da aka yi abincin ko kuma dabba da aka yi abinci da ita. wa'ansu abubuwan da suke karewa. Kwai wa'ansu GMO kin wanda ake yi an yi kuskurima an kawo kaman tsunguran kwaya halittar su na kaman alade ko kuma na wani ce wani tsuntsu ko wani kwaro wanda za a kawo a gama dan saboda shi wannan abincin da za a yi wannan in ce wannan shubkar da za a samu kimaka daga ita ta zamanto cewa tana da jikinta wannan gutsuran kwaya halittar na ko alade ko kuma shi wannan tsuntsun ko kuma wannan tsutsai wanda aka dauko ko kuma kwarin da aka dauko ba lalle an tabbata sun cewa ba wannan yana kaman kiyaye da abinda wanda zai amfani da wannan kimakai.
Mai sauraro, iya abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a cikin shirin a yau. Amma a makon gobe da ikon Allah za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Halima Bawa Buhari da Dr. Abubakar Mamman Manzo sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da ke sallama.